أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدعي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna 14 ga wata na safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace wa dayan watan tara a dayan watan goma ne dayan watan goma ko aiwa dayan watan goma miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala kasancewar an dauki tsawon lokaci ba ai karatun ahkamul janaiz ba kusan wata biyu ko na makamancin wannan kenan a yau dai zamu dasa daga inda muka tsaya insha Allah yau zamu darasi na 21 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'uha mallan yana mana magana akan abin da ya shahi takfinul mayyit ya ake yi wa mutumin da ya mutu ya ake sa mishi likkahoni sannan kuma ya kamata a mu'amalance shi bayan abubuwan da suka gabata matashiyar karatu a yau wanda magana ta ƙarshe da muka yi anan ita ce ba a bukata a lokacin da aka zo sanya wa mutum likkahoni cewa dole sai an nemi wasu kaya masu tsada ko kuma wasu abubuwa da suke na wanda za a rika hodi ko kuma ana maimaita cewa lalle wani saboda irin wadata da yake da lokacin da ya mutu ma ga da irin abin da aka mashi likkahoni addinin musulunci yayi hani akan haka sannan kuma mallan ƙarshe ya nakalto mana wata magana wanda ya same ta kamar yadda yake cewa abinda al-allamatu abu tayyib ya ambata a cikin littafin shi ar-raudatu an-nadiyya yake cewa walaysa takthirul akfani wal mughalatu fi athmaniha bi mahmudin bimaana takthirul akfan a yawaitawa mutum likkahoni a sa mushi da yawa sannan kuma wajen sayin likkahonin a zabi abinda ake ga cewa ya dindai kowanne tsada a sa mushi yace wannan wani abu ne wanda yake laisa bi mahmudin ba wani abun godiya bane ba wani abun yabo bane ba yake cewa falaula annahu wa yake cewa fa innahu laula wurudu shar'i bihi lakana min ida'atil mal kai in ba dan bama addini ya zo akan cewa amma mutum likkahoni da ana iya ilga shi a matsayin abin da za a kira shi da suna tozartar da dukiya me yasa yace li annahu la yantafi'u bihi almayyit saboda mutumin da ya mutu ba zai amfana da wannan tsumman da aka sa mushi ba sannan kuma shi tsumman nan wala ya'udu naf'uhu ila alhayy sannan kuma amfanin shi ba zai komo zuwa ga mutumin da yake yana rayi ba alayati hal idan mutum ya mutu a nemi kenan tsumma wanda yake gurgurdan hali kenan a rihe shi da shi wannan shine abin da addini ya sani matashiyar karatu ayo malike cewa wal mar'atu fi zalika kar rajuli idh la dalila ala at-tafriq yake cewa wal mar'atu sannan kuma diyamace fi zalika a cikin al'amarin da ya shahi likkafani yace kar rajuli kamar hukuncin ta hukuncin namijiri me yasa yace idh la dalila ala at-tafriq saboda babu wani hadisi ko kuma babu wani dalili da yake nuni akan bambanci tsakanin likkahonin namiji da mace imana babu wani bambanci yanda aka ambaci na namiji ita ma mace nata haka yake saboda ba wani dalili wanda yake nuni akan bambancin mallan yace amma kuma akwai wani hadisi wanda yazo sai dai hadisi ne dha'ifi ne yace wa amma hadisu Laila binti Qa'if al-Thaqafiyya amma kaga hadisin wata ana kiranta da suna Laila diyar Qa'if al-Thaqafiyya wanda hadisin ta yazo fi takfin ibnatihi sallallahu alaihi wasallam fi khamsati athwabin cewa wai an yi wa diyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin tsumma kyalle guda biyar yake cewa fala yasihu isnaduhu ingancin wannan hadisin bai tabbata ba bimaana wannan hadisi bai tabbata ba ta bangaren isnadi yace li anna fihi Nuh ibn Hakim al-Thaqafi saboda akwai wani mutum a cikin jerin gwanan mazajin da suka rawato hadisin ana kira shi da suna Nuhu dan Hakim al-Thaqafi sai ce shi kuma wannan mutum a wajen malaman hadisi wa huwa majhulun shi kuma majhuli ne bima'ana ba a san shi ba daga kenan bayan da za a yi zo ya ce wa mutane ya jiyo daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza alhali cha shi ba san shi ba yace kama qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani wa ghayruhu kaman da al-hafiz ibn hajar al-asqalani ambata da shi da wasu daga cikin malamai yace wa fihi illatun ukhra kuma akwai ma wata illa ta daban banda kasancewar shi wannan Nuh ibn Hakim al-Thaqafi majhuli ne akwai wata illa ta daban mal yace bayyanaha az-zaila'i fi nasb ar-raya wanda Imam az-zaila'i yayi bayanin ta a cikin littafin shi nasb ar-raya ala ayati hal kenan namiji kaman mace take yake a bangaren da ya shahi adadin abin da za a sa mishi na likafani mal yace wa nahawuhu ma zadahu ba'dhum sannan kuma kwatankwacin wannan hadisi abinda wasu daga cikin malamai suka yi kari akai fi qissati ghasl ibnati nabiy sallallahu alaihi wasallam zainaba almutaqaddima fi safhati thamina wal arba'in yace irin shi abinda aka bada labari cikin kissar wanke diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce zainab a cikin hadisin da ya riga ya gabata a page ta 48 mal yace bi lafazi da lafazin fa kaffannaha fi khamsati aswabin muka mata likkahwani a cikin kyalle tsumma guda biyar yace fa innaha shadza aw munkara yace wannan riwayar ita ma riwaya ce shadza riwaya shadza tana daga cikin nau'in hadisi da'ifai ko kuma hadisi ne wanda yake munkar ne yace kama haqqaqtuhu fi da'ifa kamar yanda nayi ta haqiqin masalar nayi ta haqiqin hadisin a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a nashi muhammad nasiruddin al-albani wannan abin da ya shahi at-takfin kenan abin da ya shahi likafani abu na gaba shi da malai yake cewa hamlul janazati wattiba'uha hamlul janazati bi ma'ana daukan gawa wattiba'uha kuma yaya kamata a bita kenan zamu ji karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan daukan gawa sannan kuma da yanda ake binta malai yace wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha ya wajaba wa yajibu wajibi ne hamlul janazati daukan janaza bi ma'ana daukan mutumin da ya rasu wattiba'uha sannan kuma a doke shi a bi gawar shi a je a binne wannan abun wajibi ne yace wa zalika min haqqil mayyit al muslimi ala al muslimin wannan abun da hukuncin da malam ya ambata ana yake cewa wannan kuma haƙƙin mamaci ne musulmi akan sauran ƴan uwan shi musulmi mana haƙƙi ne yake da akan sauran ƴan uwan shi musulmi a lokacin da ya mutu su kula da gawan shi har akai inda za a je a binne ta wannan haƙƙi ne duk wani mutum musulmi yake da akan sauran ƴan uwa musulmi bale ce wa fi zalika ahadithun azkuru ithnain minha bale ce akan haka kuma akwai hadisai amma zan ambaci hadisai guda biyu kawai akai yace al awwalu hadisi na farko qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqul muslimi ala al muslimi haqqin mutum musulmi akan dan uwan shi musulmi imana haqqi ne yake da akan ka a matsayin ka na musulmi a matsayin shi na musulmi wa fi riwayatin aw ta riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yajibu lil muslimi ala akhihi ya wajaba ga musulmi akan dan uwan shi kenan musulmi mi ya wajaba a gare shi khamsun wasu abubuwa guda biyar dukkan mutum musulmi iya da haƙƙi akan ka haƙƙi guda biyar abu na farko raddu salami shine mayar da sallama a lokacin da yazo ce maka assalamu alaikum to ko kana so ko baka so ko ya maka dadi ko bai maka dadi ba wajibi ne a gare ka ka ce mishi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wajibi ne wannan haƙƙi ne yake da akan ka babu zance a bin ma magana da shi gaba muke da shi bin mu magana da ita gaba muke da ita wannan duka ba haka nan bane ba wajibi ne idan musun yi maka sallama ka maida mishi wannan sallama assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah yace abu na harko kenan abu na biyu wa iyadatul marid sannan kuma da ziyartar mara lahiya a lokacin da bai da lahiya shi ma iya daga cikin haƙƙin mutum musulmi akan dan uwan shi musulmi idan bakka da lahiya kana da haƙƙi na ƴan uwanka musulmi su je su ziyarce ka su baka hakuri su maka addu'o'i na ubangiji subhanahu wataala ya baka lahiya wannan haƙƙi kake da akan su sannan haƙƙi na uku wattiba'ul janaiz wanda shine mahallu shahid da bin janaiza ma'ana bin gawar mutum lokacin da ya mutu dukkan mutumin da yake musulmi ne Allah subhanahu wataala ya amshiran shi to wajibi ne a gare ku ku zo ku kula da wannan gawa har akai ku raka ta inda za a kai abin ne ta wannan haƙƙi ne yake da akan ku idan da a ce ga wani mutum musulmi zai mutu kowa yayi watsi da harkan shi to Allah subhanahu wataala zai kama mu da laihi gaba daya me yasa saboda haƙƙi ne wancan bawon Allah yake da akan mu kuma bayan ya mutu sai zama to mu kula da wannan haƙƙin ba to wannan shine mahallu shahid sannan kuma abu na hudu manzo Allah yake cewa wa ijabatu da'wa iya daga cikin haƙƙin da mutum musulmi yake da akan dan uwan shi musulmi ijabatu da'wa amsa kira a lokacin da ya gayyace ka yana walima ya gayyace ka wajibi ne ka amsa koda kana azumi zaka amsa wannan kiran nashi sannan kuma wa tashmitul aatis da amsawa mutumin da ya atishawa yace alhamdulillah mutum ne atishawa yace sai yace alhamdulillah wajibi ne a gare ka kai da kaji ka ce mishi yarhamukallah Allah yayi maka rahama shi kuma sai yace yaghfirullahu lana wa lakum ko kuma wata riwaya waccan da tazo yahdikumullahu wa yuslihu balakum kina al'aidi hal idan mutum yace yayi atishawa abinda ake bukata shine yace alhamdulillah kuma wajen wannan alhamdulillah na kakkace alhamdulillahi rabbil alamin an kawai da aka baka dalili zaka tsaya a daidai alhamdulillah shine abinda addini ya karantar sannan shi kuma wanda yake jinka sai yace maka yarhamukallah Allah ya maka rahama an yaso kuma kai sai ka maida mushi yaghfirullahu lana wa lakum ko kuma yahdikumullahu wa yuslihu balakum wannan shine karantarwa addini kenan a dukkan mutum musulmi iya da waɗannan haƙƙin guda biyar akan dan uwan shi musulmi malai ce wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa siyaq lahu wa muslim bir riwayati thaniyati wa ibn majah wa ibn al-jarud wa ahmad wa qala fi riwayati lahu sittun bi ma'na yajibu lil muslimi ala akhihi sittun ya wajaba akan mutum musulmi akan dan uwan shi musulmi sittun haƙƙi guda shidda maimakon haƙƙi guda biyar to bayan ya ambaci waɗancan abubuwa guda biyar da muka ambata a cikin hadisin da ya gabata yace wa zada ya ƙara a cikin shi na shiddan shine wa idastansahaka fansah lahu idan dan uwanka musulmi ya nema ka yi mishi nasiha to wajibi ne a gare ka ka mishi nasiha ya nemi nasiha wajibi ne ka mishi nasiha saboda iya daga cikin su halin da magabata suke da haka kawai sai in iske ka in ce maka wani imin nasiha kaga wannan kaiwa kimma ce ta cewa lalle waɗannan mutanen suna so su gyara alaka tsakanin su da Allah subhanahu wataala amma mu a yanzu mutum ne zai zo ya rika aikata abin da ya ga dama idan wani ce mishi ji tsoron Allah sai su yi fada ce kana tuhuma da rashin tsoron Allah ne kana kaza kaza da sauransu to su a can mutum zai wanke kafa ta kada sai zo ya same ka ya ce wani imin nasiha kuma la sai ma mutanen da kuke rayuwa tare da su abu ne mai sauki la'alla ina aikata wasu abubuwan da ba haka nan bane ba haka ya kamata aikata ba kuma ni na kasa ganewa idan na ce wani imin nasiha kai ko muna rayuwa da kai akwai cakuɗaɗɗe ne da sauransu ka fahimci ina da wannan matsalar sai ka ce wani ka ji tsoron Allah bangare kaza kaza ya kamata ka gyara shi kaza kaza kake yi kaza nan baya halatta kaza ne kamata kai wannan shine rayuwar zamantakewa shine cin riba na zamantakewa ba zaman to kawai kowa iya da irin nashi position iya da irin nashi matsaya kawai a tsaye yake a sama duk wanda yace zai saba mishi akan wannan abu sai su yi rikici da tashin hankali to iya daga cikin haƙƙin da mutum dan uwanka yake da akan ka in yazo yace wa na imun nasiha wajibi ne ka mishi nasiha malai yace wa hiya riwayatul li muslim wannan riwaya ce ta imamu muslim yake cewa akhrajuhu kulluhum min hadisi abi huraira hadisin kuma gaba ɗaya hadisi ne na Abu Huraira wa fil babi yazo a cikin wannan babi yake ta anil bara'i bin azib an inda shaykhaini wa ghairihima an samu hadisin kuma daga al bara'i ibn azib daga a wajen ash-shaykhain bukhari da muslim da wasu daga cikin malamai wanda ba su ba kenan da ala ayati hal wajibi ne akan lokacin da mutum dan uwan ku ya mutu ku tashi ku san yanda za ku yi idan aka kare abin da za a kare ku raka wannan gawar tashi akai abin ne shi mal yace kenan zai ka hadisi guda biyu akan haka ko yanzu mun ji hadisi na wani hadisi na biyu qawluhu sallallahu alaihi wasallama fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama udul marida manzalla ce ku ziyarci marar lahiya iya daga cikin karantarwar addini a ziyarci mutumin da ba ya da lahiya sannan kuma an kuka je ku mushi addu'a manzalla ke cewa wattabi'ul janaiza sannan kuma ku raka gawa akai abun ne da ku saboda me yasa yace tudhakkirukumul akhira saboda wannan raka gawan zai tuna muku lahira gashi nan wani dan wani ne duk da yanda yake da matsayi yake da kudi yake da kaza amma gashi nan la yastati'u an yuharrika sakinan gashi nan sai yanda aka yi da shi kuma za ku raka ku kai za ku tona rami ku sa shi a ciki ku binne shi idan dan adam yana tuna irin waɗannan abubuwan za su ƙara mishi shiga taitayin shi ma'ana zai ƙara mishi tsoron Allah ya rika tuna cewa shi ma duk yanda yake daga kahoda yake ji da kanshi karshen shi shi ma wannan ne kuma wannan shi ne iya gatan da za a maka a cikin rayuwa ka mutu a ɗauke ka a kai a tona rami a saka a ciki daga nan kuma shi ke nan labarinka ya yanki in kaga an samu labari a kanka to sai wanda an mutu an koma gaba ɗayan ta kiyama an yi sautukan kuma a nan za a gamu da juna shi ma idan yanayin na rayuwa yanayin can ya bada haka nan rana ne na kowa zai riƙa gudu wa ɗan uwan shi sai idan yanayi ya bada da haka to wannan abu yana tuna wa ɗan adam cewa ya kamata shi ma shiga taitayin shi idan mulki nake ji da shi wani yahi ne idan kuɗi nake ji da shi wani yahi ne idan ilimi nake ji da shi wani yahi ne amma wannan nan gashi nan yanzu an ɗauke shi an wanke shi an sa shi cikin makara an ɗauke shi an kai shi an tona ƙasa an sa shi a ciki an komo kuma an ci gaba da rayuwa kai ka ce ba a yi wani abu ba za a zo a yi kin kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shikenan sai zaman to hatta da waɗanda suke amsan ta'aziyyar sai ga an ka zo wajen wani lokaci haka kasa gane wai jumami ne ake na mutuwa ko kuma biki ne ake na wata sabga ta rayuwa to ba abin da za a yi in ka mutu wallahi da haka kawai ka shiga taitayin ka gyara alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abin da zai tsaya ba wani abin da zai tsaya ko kuma ka ce a ai abin ba zai yiwu ba ko kuma a wani in kana jin cewa kai in ka mutu a duniyar nan kawai ta ƙare ko ta tsaya ita ma wallahi ba tsaya wanda za ta yi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu su Umar suka dasa su Abubakar suka dasa daga inda ya tsaya aka ci gaba aka yi tafafatawa wallahi ba wani mutum wanda zai ke ga ci zai rika ji a cikin rayuwar shi cewa wai yana da muhimmanci da tasiri a cikin rayuwar da in ya mutu akwai matsala ba wani matsala da a samu matsala ɗaya ce kawai idan ya zamanto alaƙa tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba alaƙa ba ce mai kyau ka tsaya kama kanka adalci bautan Allah ne ya zamanto kana da kaso mai girma a ciki alaƙa tsakaninka da Allah alaƙa ce mai kyau wannan shine kawai abin da zai hudda ka amma ƙarshe yanda ka je ka binne wane aka zo da kai aka raka ana aka yi sallah aka yi wane ne aka ɗauke ta aka je aka binne aka yi wane ne wallahi wata ran kai za a ɗauka a kai a binne a lokacin da mutuwa ta zo mishi bai yi tsamma yanzu misali ka ɗauki mahaifi da ɗiyan shi addinin rajihu zanni ɗin tunanin mutane mafi rinjayen zatonsu cewa wannan tsohon shi zai mutu ya bar su da haka in iya da dukiya ko na maka mace haka ga ana ta tafka rikici tsakanin matan la sai ma in mata mace ce sama da ɗaya a cikin gidan kawai kowa lissahi ake ana ta kalkilkin yanda za a ci gado sai kaga ya zo ya shunhuɗe ta ya shunhuɗe su ko kuma ya binne su ya binne wane ya binne wane ya binne wane ya binne wacce a cikin matan shi ya binne wacce kaga ba su tsara ba za su mutu kahin shi to haka take zawwa yanda ka san barci zai ɗauke ka to wannan mutu ita ma haka za ta zo maka sai can ka zamu daga ce kai wallahi barci ya ɗauke ni baka san lokacin da ya ɗauke ka ba ko to ita ma wannan mutu haka ne kawai lim kaman da wasa za ka ga abun kawai ya ta akata shi kawai sai dai ka tsinci kanka a cikin wata rayuwa ta daban amma ba wannan rayuwar ta duniya ba da haka dan adam yayi kokari ya gyara alaƙar shi tsakanin shi da Allah manzon Allah yake cewa ku bi gawa ku je abin ne da ku saboda wannan abu tuzakkirukumul akhirah zai rika tuna muku lahira malaji akhrajahu ibnu abi shayba fil musannaf wal bukhari fil adab al mufrad wa ibnu hibban fi sahihihi wa at-tayalisi wa ahmad wal baghawi fi sharh as-sunnati min hadisi abi sa'id al khudri wannan hadisi yazo a cikin littahi na abu al-shah yazo daga abi sa'id al khudri radiyallahu anhu malik yace qultu wa isnaduhu hasanun, wannan hadisi isnadin shi ingantacce ne, mai kyau ne. Walahu shahidun min hadisi Auf ibn Malik bidun al-jumlatil akhira, sannan kuma haka wannan hadisi yazo a cikin yazo a wajen Auf ibn Malik, Allah kare da gare shi. Rawahu Tabarani, yamu Tabarani ya rawaito wannan hadisi. Wannan shine abinda malam yake magana akan kenan, abinda ya shafi bangaren a dokan gawa da binta aje abin ne ta. Yanzu malam ya bamu dalilai guda biyu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke nuna mana wajibcin a lokacin da wani ya rasu kenan aje abin ne wannan gawar tashi. Sai malam yake ta gaba ta gaba, wattiba'uha ala martabatayn, din gawa yana kasancewa akan matsaya guda biyu, yana tabbatuwa akan matsaya guda biyu. Al'ula, matsaya ta farko yace ittiba'uha min indi ahliha hatta salata 'alayha, mutun ya bi wannan gawa, mana ka zo inda iyalin wannan mutumin suke, inda za a ma wannan gawar sallah, ayi sallah akan ta, ka zo ka jira wannan sallah ayi da kai. Wannan ana ilga shi a matsayin hubuwa ta farko, mana kaman taku na farko na abin da ake cewa bin gawa. Sannan wal ukhra, na ƙarshe kuma na biyu, ittiba'uha min indi ahliha hatta yufraga min dafniha, ka bi wannan gawar daga inda iyalin wannan mutumin suke, ma'ana daga inda aka dauke shi aka mishi sallan nan, a tahi da kai har sai an je, hatta yufraga, har sai an kammala, min dafniha, daga binne wannan mutumin. Kenan bin gawa abubuwa ne guda biyu, kuma kowanne ɗaya daga cikin guda biyu na iya da ladan shi na musamman. Na farko yin sallah a gare ta, sannan kuma na biyu bin wannan gawa, ka je kai tattaki a tahi da kai har aje abin ne a kare. Malik yace wa kullun, kowanne ɗaya daga cikin waɗannan wannan abubuwa guda biyu, malik yace minhuma, a cikin waɗannan abubuwa guda biyu yake cewa fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya aikata haka. Abin da ya shahi ayi sallah a gare ta, sannan kuma aje abin ne ta. Wani lokaci manzo Allah yana yin ɗaya ya bar ɗaya, wani lokaci haɗa su guda biyun gaba ɗaya yayin su. Yake cewa farawa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, Abu Sa'id al-Khudri yake cewa, Allah ƙara yarda a gare shi, yace kunna, mun kasance maqdaman nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ni al-Madina, mun iso wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun gabato wajen shi a garin Madina. Zawwan mu yake da wahala, yake cewa idza hudira minna al-mayyit, sai aka halarto da wani mutum wanda yake cikin halin mutuwa, bi ma'ana yana cikin magagin mutuwa. Yake cewa a dalilin haka, a zannan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai muka kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadarahu, sai manzo Allah ya zo wajen wannan mutumin da yake cikin magagin mutuwa. Wastaghfara lahu, ya nema mishi gafara Allah subhanahu wa ta'ala, yace hatta idha qubida, har sai lokacin da aka amshi ran wannan mutumin, in sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya tahi, wa man ma'ahu, da shi da suke tare da shi, hatta yudfan, har sai he da aka je aka binne wannan mutumin. Abu Sa'id yake cewa, wa rubama tala habsu zalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wani lokaci idan aka kira manzo Allah wani na cikin magagin mutuwa, ana katangance, ana rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa, lokaci mai tsawo. Sai yake cewa falamma khashina mashaqqata zalika alaihi, lokacin da muka fahimci cewa idan mutum yana cikin magagin mutuwa muke kira manzo Allah, tun a wannan lokacin a zo manzo Allah yana nan, wannan mutumin ya mutu, ayi wane ne da sauransu, aje inda za a mishi wanka, ayi inda za a je a mishi sallah, sannan a dauke shi akai abin da shi, kaga abin da zai dauki lokaci mai tsawo. Shine yake cewa falamma khashina mashaqqata zalika alaihi, lokacin da muka jiye ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsoron kan mu kumtata mishi, qala ba'dul qaumi li ba'din, sai wasu daga cikin mutane suke cewa wasu, law kunna la nu'zinu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama bi ahadin hatta yuqbad, suka ce yanzu abin da ya kamata, ina ma a ce ba ma shelantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa ga halin da wani yake ciki, hatta yuqbad, har sai an amshira, mana ya zamanto ya mutu ne. Fa idza qubida, in aka amshiran wannan mutumin, azannahu, sai mu kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, falam yakun alaihi fi dhalika mashaqqatun wala habsun, suka ce sai zamanto kenan, in bayan mutumin ya mutu ne muka kira manzo Allah, kenan wannan abun ba zai zamanto tsanani ga manzon Allah ba sannan kuma wala habsul ko ba zai zamanto mun rike manzon Allah ba a lokaci mai tsawo Abu Sa'id yake cewa fa'alna zalika sai muka zamanto muna aikata haka kenan in wani yazo muna ga ya shiga cikin magagin mutuwa muna bare shi har sai lokacin da ya mutu in so sai mu shela mutawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya kara da cewa daga cikin karin abin da suka yi na tunanin cewa kar su kumta tawa manzo Allah suka ce wa kunna nu'zinuhu bil mayyit ba'da an yamut mun kasance muna shelan tawa manzo Allah muna kirayo shi akan wani mutum bayan ya riga ya mutu fayatihi sai manzo Allah ya zo wajen wannan mutumin fayusalli alaihi manzo Allah ya mushi sallah ta gawa faruba man sarafa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tahiyar shi daga ya kare sallah in ya kare sallah sai ta yi shi ke lazu misali an kagawa an mata sallah dan kaga an gama sallah ko kun yi hanya makwantai wani yayi wani waje ba laifi ba shi kuma sannan ba haka nan kamar isharar da aka yi tun a farko malam ya ishara akan waɗannan ayyuka ana yin su ne dan Allah fa ana yin su ne dan Allah ba dan mutumin da ya rasa nashi bai ganka ce ai wani na zo baka nan ko kuma ga mutum yana ta haman dole sai mutumin da ya rasa nashin nan sai ya gan shi ha wannan ba shi ne tsarin musulunci shi wannan aiki ne da zaka yi dan ka samu lada daga lokacin da kai shi dan a ganka ko kuma dan wani ya rika jin cewa ka lalle wani ya kula da gawata ko kuma har ka zo ku ne gaba gaba kana ta magana kuma saboda kawai dan dai a fahimci cewa hawa ne ya damu da mutuwan nan ko kuma ka mararece ka nuna cewa abu an maka mutuwa alhali a cikin zuciya ka ba haka nan bane ba to ka kwantar da hankalinka wannan aiki ne ake dan a samu lada kar ka yi dan ka burge iyalin mutumin da suka rasa nasu ko kuma dan su ce wani kokari gare shi ko kuma a wani yana tare da mu a cikin bakin ciki kai musulmi ne wajibi ne duk abin da zai bakanta wani mutum musulmi kai ma bakanta maka na'am to wannan kuma duka al'amari ne ai dama dan Allah ake yin shi dan misali yanzu ka je wajen binne wani nashi bai ganka ba cunkoson jama'a da sauransu kuma dama kai ka tahi dan ka samu ladan sallar da ake zamu zo yanzu zamu ji hadisan da suke magana akan ladan sannan kuma lada na rakiya wannan raka wannan gawa kuma la'alla kana da wasu uzurrukan kuna makamancin wannan sai ka tahiyar ka daga baka kuma ka mishi ta'aziyya ba dole ba sai ka hadi mace ai muna nan muna tsaye akai kaza a ba sai ya sani ba kai dan Allah kai wannan shi ya sani kai ya sani wannan wani abu ne daban sannan kuma shi al'amarin mutuwa ba biki bane ba sannan ko shi bikin ma a karan kanshi addinin musulunci bai tsara ba biki dan in mutun ya maka kai ma ka mishi ai shi yasa hatta da irin bikin da mata suke amsa a addinance baya halatta in kika zo wacce ta aihu aka zo suna abinda kika bata nan kawai kin bata ne dan Allah ba dan tarama miki ba amma za ka ga da kayye sampage ko trandefage ana ta rubutawa wacce yar wane ta kawo kartan lajiyar wacce ta kawo kartan dan alje wacce ta kawo wane ne ta kawo wane ne wacce ta bani jika kaza a addinance bai halatta kuma hallo an za a maida lumka ake kaga hallo abin zai dauke ta huska ta daban hatsari ne shi a addinance duk abin da za ka yi kai dan Allah kuma zaka je wajen wannan saboda kai ka samu ladan ku bari zamu ji wani hadisin Abdullahi ibn Umar akan harakan da ya shahi raka gawa da binne ta shi yasa wallahi wajibi ne mutum mai imani duk aikin da zaka kai dan Allah aikin da ake dan a samu ladan kai dan Allah in ko baka yi dan Allah ba to ba yanda za ka samu ladan aikin nan Allah ta ya mana to shi ne yake cewa manzo Allah wani lokaci in sarafa yana tahiyar shi bayan sallar saboda ba so ba yake dole sai ya burge ka a shi yana yin ne dan Allah sannan kuma wa ruba ma makasa wani lokaci kuma zai tsaya a yi sallah da shi hatta yudfanal mayyitu har sai an je an binne wannan mutumin da ya mutu sai Abu Sa'id yake cewa fa kunna ala zalika hinan mun kasance akan wannan tsarin wani tsawon lokaci kenan he mutum ya mutu sai mu kira manzon Allah ya zo mishi sallah in ya ga dama ya tsaya a binne in ya ga dama kuma ya tsaye shi summa qulna sannan ko ba haka muka ga haka in ma akwai wahalar da manzo Allah a ce duk wanda ya mutu dole sai iya nan eh suka ce laulam yashkhasir annabiyyu sallallahu alaihi wasallama laulam yashkhasin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama suka ce ina ma a ce imana ba dole ba sai manzon Allah ya bayyana shi a karan kanshi bi shakhsiyatihi imana sai mun je mun kira shi daga anguwa kaza yayi tahiyya mai tsawo tukun ya isa wannan wajen akwai wahaltarwa shi ma yake cewa Abu Sa'id yake cewa hamalna janazatana ilayhi hatta yusalli alayhi mu doki mutumin da ya mutu bayan mun kammala mushi wanka da komi mu doke shi mu kai shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake har ya zama to manzon Allah ya mushi sallah yusalli alayhi inda baitihi a inda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace la kana zalika arfaqa bihi da wannan yayi zaman to wa sassabci da tausayawa da rishin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahala sai yace fa kana zalika al'amru ila al-yawm sai yace al'amarin fa akan haka yake gudana kenan duk wanda ya mutu yanzu doko shi muke mu kashi manzon Allah ya mushi sallah yace ila al-yawm har yau da nake maka wannan maganar bai wannan shi abin lokacin can Sa'idul Khudri abin da yake magana kenan yake cewa har a yau haka muke yi malaka akhrajahu ibnu hibban fi sahihihi wal hakim wa anhu al-bayhaqi wa ahmad binahwihi wa qala al-hakim صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو صحيح فقط لأن فيه سعيد بن عبيد ابن السباق ولم يخرج له شيئا الآية حال حديثنا إن كانت كنو ونن بنغاوة بايش إياد ألاك أدى أبن دشاي كنو متى إن يقداما يسلى كأية تهيشي إن يقداما كما يسلى كما أبن دشي كوكو لعل كازو أن قائد سلى سيكجي أبن دكي kamar kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ladan shi daban-daban yake malai ce gaba ta gaba akan abin da ya shahide har yanzu hamlul mayyit daukan mutumin da ya mutu da dawainiyar shi da kai shi da yi shi sallah da har zuwa binne shi yace wala shakka fi annal martabatal ukhra yace malai ce babu shakka akan cewa matsayin nan na biyu da aka ambata wani matsayi na biyu matsayi na biyu ka raka ka je a binne da kai shine matsayi na biyu na ƙarshe matsayi na farko kuma shine yi mishi sallah kawai yace ba shakka akan cewa matsayin nan na biyu afdalu shi yahi kenan mutumin da ya doki gangan jiki shi ya tattaki aka ji aka binne wannan mutuma to wannan shine abin da yahi malike cewa minal ula shine mafifici akan wannan mataki na farko li qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zalla yake cewa man shahida al janazata duk mutumin da ya halarci wata gawa min baitiha daga gidan mutumin da ya mutu kenan daga inda iyalin shi suke wa fi riwayatin a wata riwaya manzon Allah yake cewa man taba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban duk mutumin da ya bi gawar mutum musulmi kana mai imani wa ihtisaban kana mai kwadayin lada a wajen Allah ba in naka ya mutu su zo ba in naka ya mutu su zo ba ihtisaban kana mai kwadayin lada kira in dai aka rasa wannan kudayin ladan nan to baka da wani abin da zaka samu a wajen Allah hatta yusalla alaiha har sai an yi ma wannan gawar sallah manzo Allah ce falahu qira'un kana da qira'i guda kana da qira'i shi qira'in nan ya kai girman dutsen Uhud wani mamakon dutsi ne kenan zaka samu mamakon lada sannan manzo Allah ce wa man shahidaha wanda ya halarci wannan inda gawar take hatta tudfan har aka je aka binne wannan mutumin wa fi riwayatil ukhra a wata riwaya kuma ta daban hatta yufraga minha har sai an gama an binne ta manzon Allah yace mutumin da ya bi ta aka je aka binne falahu qiratani shi kuma iya da qira'i guda kai kenan matsayin shi yahi matsayin wanda kawai sallah ce kenan shine yasa malai yace ana wala shakka fi anna al martabata al ukhra afdal min al ula ba shakka akan cewa a raka aje abun nan nan shi yahi sama da wanda zai sallah kade ta yi shi yace falahu qiratan min al ajr iya da qirati guda biyu na lada kila ya rasulullahi aka ce ya ma'aikin Allah wa mal qiratan me yake cewa qirati guda biyu manzo Allah yake cewa mithlul jabalain al azimain misalin duwatsu guda biyu manya-manyan duwatsu wa fi riwayatil ukhra a wata riwaya kuma yake cewa kullu qiradin mithlu uhudin dukkan kiradi daya kaman dutsun Uhud yake wallahi ba karamin lada bane ba tace akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wa abu daud wa at-tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wa ibn al-jarud wal baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad malik ta hanyar da hadisi yazo kenan hadisi ne kuma wanda yake na abu huraira malik wa riwayatu ath-thaniya للبخاري والنسائي واحمد ام لورا زمغا حديثن كمان يا حدا مغنغنو ده يوا تو حديثين ده يوا حدا وجه غدا شينه تشي روايه تبيو تا امام البخاري ني دا امام النسائي دا امام احمد يتشي وفي لفظ للنسائي غوان لفظ ني امام النسائي كوما يكي تشيوا اعظم من احد لا دن ده زي سامي مانا قيرادي كوونه قيرادي دايا يا هي غيرمن دوس احد dutsun Uhud nan dutsi ne mai tsawon kusan zaka yi tahiyar kilometer 7 kafin ka keta shi ko na makamancin wannan walahu shahidun min hadisi abi abin min hadisi ubay ibn ka'b marfu'an bi lafzi kuma wannan hadisi yana da shahid daga hadisin ubay ibn ka'b an jingina hadisin zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam shine marfu yake cewa athqal min mizanihi min uhudin bi mana yaunin ladan da zaka samu a dalilin raka gawa ko kuma yi mata sallah zaka samu ladan da in aka dora shi a saman ma'auninka na awo gobe kiyama asqal shine mafi yauni min mizanihi bi ma'ana fi mizanihi min uhudin sama da yaunin da dutsun Uhud yake da kaya kenan ba karamin mama kullu da bane ba akhrajahu ahmad wa ibn majah bi lafzi an-nasa'i وهو حسن وزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرها يتش وزيادة تاني الأخرى يعني للنسائي وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سنوانا حديث إياد شواهد موانا إياد حدثين نسلك أرفا فاشي التحكين حدثين دبندبا دكتكين شواهد إيش مالي الأول شاهد نهركو شيل عن ثوبان حديث نيازو دك ثوبان دك وجه إمام مسلم دا إمام الطيالسي دا إمام أحمد سنوكما شاهد إيش نبي دون أكو يازور حديث البراء ابن عازب دا عبد الله ابن مغفل أو دا إمام النسائي دا إمام أحمد سنة شاهد إيش نهدو يكي تو الرابع أن أبي سعيد الخدري رواه أحمد يكي تو من طريقين عنه وله شاهد آخر وله شاهد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح الباري كان حنيوين دا حدثين يسامو كرففا رسورنسو مالي يتشوى في بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة مالي يتشوى دقا تكين شواهد إن ونا حديث ديقا باتا دقا حديث أبو هريرة أكوي وسو كاري كاري دسكا زو أتكي رواية أبو هريرة وانا ونا رواية كو مالي يتشوى مفيدة تنتنى دا أنفاني سوسي يتشوى لعله من المستحسن ذكرها يتشوى ناقا إيا دا كوم أمبتوان نن كاري كاري ديزو أتكي حديث أبو هريرة to ga hadisin nake ambata dazu malai cewa kana ibn umara yusalli alaiha thumma yansarif abdullah dan umar ya kasance yusalli ala almayyit yana yin sallah yana ma gawa sallah thumma yansarif sai ta yi shi mun karanta a baya ko manzo Allah yana haka nan aiwa to shi abdullah dan umar ga abin da yake kawai an yi sallah aka zo aka yi sallah kawai ta yi shi yana cikin haka falamma balagahu hadisu abi hurairata radiyallahu anhu qala lokacin da hadisin abu huraira ya cimma abdullahi dan umar abdullahi dan umar sahabi ne abu huraira sahabi ne sai abdullahi dan umar yaji labarin aiga abinda abu huraira yake cewa kuma daga manzon Allah yaji qala sai abdullahi dan umar yake cewa akthara alaina abu huraira ya yawaita a gare mu imana yana hadin bagangana ya jiyo abubuwa da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Abu Huraira shi ne lamba na fari a wajen a cikin sahabbai wajen yawan rawaito hadisi saboda shi kamar yadda zamu gani a gaba ba wani abin da yake hana shi lazumta manzon Allah duk wani abin da yake dawaniyar rayuwar duniya ce ya hakura da shi kawai duk inda kaga manzon Allah zaka ga Abu Huraira شيء عبد الله بن عمر أكثر علينا أبو هريرة وفي رواية تعظمه يا جرم ما أبند أكثي مش أيق أبند أبو هريرة كذا يا جماعة الله يا شيء وأنا أبن سي جرم ما بما أن أبن يجي شكمان وأنا أبو بمبارك حكم بما أن كم هو تصحبه مجنا miyayi Abdullahi dan Umar fa arsala khabbaban sai aika khabbab ila Aisha ta yasaluha an qawli Abi Huraira yace kai maganganun da Abu Huraira yake hadi inda dai bari muji sai ya aika khabbab shi Abdullahi dan Umar yace khabbab zo je ka wajen Aisha Allah kare yarda a gareta ka je ka tambaye ta an qawli Abi Huraira a game da wannan magana ta Abu Huraira thumma yarji'u ilayhi sai ya komo zuwa ga Abdullahi dan Umar fayukhbiruhu bima qalat fayukhbiruhu ma qalat ya bashi labarin abinda Aisha take ta fada yace wa akhadha ibn Umar yake cewa qadbatan min hasiy al masjid yuqallibuha fi yadihi ana cikin wannan kenan shi Abdullahi dan Umar ya aika Khabbab ya je tambayo Aisha wai miye ingancin abu kaza da Abu Huraira yake hadi to yana cikin masallaci wa akhadha ibn Umar qadba sai doki wani wata itaciya ko kuma kace wata tsakuwa afwan min al-hasi wata wani bangare na tsakuwa a cikin masallaci yuqallibuha yana dan jujjuya ta fi yadihi a cikin hannun shi kamar ka doki wani abu ka rika dan wani abu na wasa wata tsakuwa yana jira hatta raja'a ilayhi ar-rasul har sai da dan aiken nan da ya aika ya dawo fa qala sai Khabbab yake cewa qalat Aisha take cewa sadaqa Abu Huraira yayi hadi gaskiya abinda ya hadi haka nan ne Abu Huraira haka nan abinda ya hadi haka nan ne to wace magana ce Abu Huraira hadi malam zai hadi ta anan gaba shi yanzu Abdullahi dan Umar da labarin wannan ya iso a gare shi fa daraba ibn Umar bil hasa alladhi fi yadihi al-arda wannan dan tsakuwan da yake hannun shi yana dan wasa da shakar aka zo aka ce mashi ai abinda Abu Huraira ya faɗi gaskiya ne sai ya buga wannan tsakuwa da take hannun shi akan kasa sun makala kamar dai irin a yanzu misali kana rike da wani abu a faɗi wani abu ka ji dai abu mai bara ka dan bigi wani abu haka yi sun makala sai yake nadama yake takeice yake cewa wallahi yace laqad farraqna fi qarari da kaseera yace wallahi mun rasa qiradi da yawa kenan sai da yaji magana Abu Huraira tabbatar da lalle abu haka nan ne sai ka cewa lalle yayi asara ba karama ba kuma Allah wannan gudun asaran ya sa shi daga fara yace aje a tambayo dai aje yanda garabasa abin take na araka gawa har aje abin ne ta in ku abin nan haka nan ne fa yace wallahi mun yi asara da yawa da aka tambayo kuma ya ji dan dutsin da yake hannun shi ya buga shaka ya ce kai ya ce wallahi mun yi asara da yawa ka ji irin yanda magabata suke da kwaɗayin aiki alheri amma kai yanzu zaka zo ta gara basa a cikin hadisi ingantacce wanda kai shekara ka 40 a duniya ko 50 ko 60 kuna makamancin wannan abin baka taba aikata shi a cikin rayuwanka ba kuma kana ji insha Allah sai ka wasa ne ko na iya ko ba na iya ba wasa kaga shi yana ji takeici ya kama shi ya buga tsakuwar take kasar shi take hannun shi a kasa yace wallahi mun asaran karari da yawa fa balagha zalika Abu Huraira sai wannan labari abin da ya faru tsakanin Khabbab da Abdullahi dan Umar da Aisha sai labari ya iske shi Abu Huraira fa qala sai Abu Huraira yake cewa innahu lam yakun yashghaluni innahu lam yakun yashghaluni ar rasulillah sallallahu alaihi wasallama safaqatu suq yace wallahi ku sani ba wani bai shagaltar da ni ba game da bin manzon Allah safaqatu suq idan ka ce safaqatu suq kamar shine kullu cinikayya kullu cinikayya wanda wannan kullu cinikayya ko kuma ka ce safaqatu suq kamar a zo ayi ciniki sai ka buga hannunka ka ce shikenan ciniki ya kullu yawa wannan shine safaqatu suq to wannan shikenan ciniki ya fada yace wannan buga tafin hannu ko kuma wannan alama na cewa kullu cinikayyan ne ya tabbata yace ni bai kasance yana shagaltar da ni ba game da halarta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wala gharsa alwadiyyi sannan ko kuma shifka kankanan itace na dabino bai shagaltar da ni ba mana harakan noma ba ta shagaltar da shi ba alwadi nan zai zamanto da wawun in za mata fata amma idan zamanto afwan eh za mata fataha sannan kuma dalul in za mata kasara mana za mata za mata wasali kasa idan aka mata kisra za mata ita dalul in amma wancan wadi da aka sani shi kuma aka ma wawul in fataha to dalul in wannan ake mata sukuna ake mata sai zaman to shi wancan al wadi shine shi kuma ne yake cewa wala gharsa wadiyin bai shagaltar da ni abinda ya shahi shibka kankanan itace na dabino kenan barantana kula da su zuwa yi musu ban ruwa wane ne da sauransu yace innama kuntu alzamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bil yake cewa li kulli kalimatin yuallimuniha ina lazumtar manzo Allah a cikin dukkan kalmar da manzo Allah zai karantar da ni yake cewa wali luqmatin yut'imuniha sannan kuma ina lazumtar shi da ɗan lomar da zai ciyar da ni mana bai dame ni ba wani neman abinci ko kaza ko kaza a ni dai kawai in samu wannan maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kiyaye su fa qala lahu ibn umar sai abdullahi dan umar yake cewa anta ya aba huraira ya kai abu huraira wannan al'amarin fa kunta kai ka kasance alzamuna kahimu lazumta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa a'lamuna bi hadisihi kuma kahi mu sanin hadisan shi to wannan abu in ka ji shi za ka ji wancan labarin aika wanda yayi sannan kuma da irin abin da bayan labari ya iske Abu Huraira da Abu Hurairan da Abdullahi dan Umar din suka hade a wajen Aisha kamar da malam zai ambata a nan gaba mu ji yanda ya akai kamar hadisin za ka ji wani bangare shi a can wani bangare kuma a nan eh saboda an ce shi Abdullahi dan Umar ya aika ne zuwa ga Aisha da aika khabbab to aka yi hatta kai zuwa ga Abu Huraira shi ma ya hadi abin da ya hadi na cewa bai harakan kasuwanci bai harakan kiwo bai harakan noma da sauransu malai ce hadhihi ziyadat kulluha li muslim yace waɗannan kare kare a zo da suka zo a cikin wannan hadisi gaba ɗayan su daga Imam Muslim suke illa al-akhira in banda kari na karshe wani kari ne na karshe shine qari fa qala lahu ibn umar anta ya aba huraira kunta alzamuna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuna bi hadisihi yace fahiya li ahmad wannan yazo daga wajen imam ahmad yace wa kaza sa'id ibn mansur bi isnad sahih kama qala alhafiz fi alfath albari wallati qablaha li tayalisi wa sanaduhu sahih ala shart muslim wa ziyaratu thaniya li shaykhain wa riwaya thaniya fiha li tirmidhi wa ahmad malace wa ziyaratu alakhira sarihatun ziyarar nan ta karshe ta Abdullahi dan Umar malaka ce sariha ta huto karara tace bi annabna Umar radiyallahu anhu ittasala bi nafsihi bi Abi Huraira kenan an samu haduwa tsakanin Abu Huraira da shi da Abdullahi dan Umar malaka ce wa yu'ayyiduhu abinda zai karfafa wannan magana ma fi riwayatin ma fi riwayatin li Muslim wa ghairihi bi lafzi abinda yazo a cikin riwayata Imam Muslim da lafazin fa qala ibn Umar sai Abdullahi dan Umar yake cewa ya aba hirrin ay ya aba huraira ya kai baban musa mana ya kai abu huraira unzur ka duba haka gani yake cewa ma tuhaddisu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama game da abin da kake ba mu labari daga manzon Allah ka duba haka kyau ka gani ya abin nan yake fa qama ilaihi abu huraira sai abu huraira tashi zuwa ga abdullahi dan umar hatta talaqa bihi ila aisha yaje kama hannu abdullahi dan umar suka isa zuwa ga Aisha radiyallahu anha fa qala laha sai yake ambata a gare ta ya ummal mu'minina yake mahaifiyar masu imani anshudukilla ina gama ki da girman Allah asami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu shin kin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadan fa zakara alhadisa sai ambaci hadisin fa qala faqalat sai Aisha take cewa Allahumma na'am tace i wallahi naji manzo Allah ya faɗi wannan abin fa qala Abu Huraira sai Abu Huraira yake cewa innahu lam yakun ai bai kasance ba yana hana ni lazumtan manzo Allah harakan kasuwanci ko noma ko kaza ko kaza malai ce ila akhir bi ma'ana hazuwa ƙarshen hadisin malai ce fa zahiru hadha kullihi abinda zai huto mana hili ana a cikin waɗannan abubuwan da suka gabata yake cewa kullihi yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umara cewa annahu arsala khabbaban maganar cewa to khabbab an aika shi zuwa ga Aisha ita kuma ina take wannan magana tunda ace ga Abu Huraira ya hadu da afwan Abu Huraira ya hadu da Abdullahi dan Umar sun garzaya wajen Aisha to shi kuma khabbabu maganar da aka kawo mana a harkon hadisin ya akai shi kuma abin yazo mali yace wa jama al-hafiz ibn hajara baina riwayataini bi anna ar-rasula lamma raja'a ila ibn umara yukhbiruhu yake cewa yukhbiruhu Aisha bi khabari kana yukhbiruhu bi khabari Aisha lokacin da dan aiken nan al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa hada riwayar nan guda biyu yake cewa lokacin da manzon nan yazo waye manzon anan khabbab shi dan aikin da aka aika ko lamma raja'a lokacin da ya koma zuwa ga Abdullahi dan Umar ya bashi labarin abinda Aisha ta fadi to wannan labarin balaga zalika Abu Huraira kamar kai ne misali ka aika yaron ka yaje ya tambayo da yaje ya tambayo zai baka labari akan misali wani abu ne wanda ya shafi wani to wannan wanin da abun ya shafa sai ya samu labarin ka aika yaron ka zuwa wuri kaza yaje ya bincigo gaskiyar labarin nan to yanzu lokacin da Abu Huraira ya ji haka sai ya taso da kanshi sai ya dauki Abdullahi dan Umar ɗin sai suka tai wajen Aisha shine abin da al-Hafiz yayi eh yake cewa balaga zalika Abu Huraira labarin ya iske Abu Huraira kenan bayan Khabbab ya zo ya ba ma Abdullahi dan Umar labari famasha ila ibn Umar sai Abu Huraira ya tashi ya jajiki ya je zuwa ga Abdullahi dan Umar fa asma'ahu zalika min Aisha mushafahatan yaje ya jiyar da shi a wajen Aisha kenan baki da baki kenan ga Abu Huraira ga Abdullahi dan Umar ga Aisha radiyallahu anhuma ajma'in malaka wal abi huraira radiyallahu anhu hadithun akhar abu huraira Allah kare da gari shi yana da wani hadisi na daban yake cewa fi fadl shuhudil janaza wanda yake bayani akan falalar halartar zuwa wajen binne gawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan duka yana magana akan falalar kaje ka halarci wajen ai sallah da kai sannan kuma aje a binne ta in kuma kana da wasu uzurruka akai sallah da kai kana itayyaka tunda an samu manzo sallallahu alaihi wasallam yayi haka wani lokaci an yi sallah sai ta yi shi ba kullum ba wani lokaci kuma yayi sallah kuma yaje a binne da shi gaba daya Abu Huraira Allah yana da wani hadisi na daban hadisi ne ingantacce akan falalar zuwa wajen mutumin da ya mutu ma'ana aje a yi sallah a aje a binne shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana an kare sallar asuba sai manzo Allah ya jiyo afwan ba an kare wata sallah daga cikin salloli manzo Allah yake cewa man asbaha minkum al-yawma sa'iman a yau waye waye gari na azumi qala Abu Bakar ana qala man ada minkum al-yawma maridan qala Abu Bakar ana qala man shahida minkum al-yawma janazatan qala Abu Bakar ana qala man at'ama al-yawma miskinan qala Abu Bakar ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'at hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-janna mazalla yake cewa sahabban shi waye waye gari a cikin koyo yana azumi Abu Bakar Siddiq yace ni ya ma'aikin Allah mazalla ya kara cewa waye a cikin ku yau man ada minkum al-yawma maridan waye je ya ga marar lahiya ya ziyarci marar lahiya qala Abu Bakar ana Abu Bakar yace ni ya ma'aikin Allah qala mazalla ya kara cewa man shahida minkum al-yawma janazatan a yau waye je aka binne gawa da shi ko aka yi sallah ko aka je aka binne ta qala Abu Bakar ana Abu Bakar yace ni ya ma'aikin Allah manzalla ya kara cewa man at'ama al-yawma miskinan a yau waye ciyar da miskini qala Abu Bakar ana Abu Bakar yace ni ya ma'aikin Allah qala sai manzalla yake cewa to ku rubuta ku aji majtama'at hadhihi al-khisal waɗannan ababen da aka ambata ba su taba haduwa akan wani bawa ba daga cikin bayin Allah fi rajulin akan wani mutum fi yawmin a rana guda mana ka zo ka hada waɗannan abubuwa a cikin yini guda illa dakhala aljanna face sai ka shiga aljanna ka saka mun haka abu na farko azumi ka waye gari a ranar kana azumi ka ziyarci marar lahiya sannan kuma ka ziyarci an je abin da wata gawa da kai sannan kuma ka ciyar da miskini waɗannan abubuwan guda hudu duk wanda ya hada su a cikin wuni to wannan mutumin sai ya shiga aljanna ya ma shiga aljanna ya kare dakhala aljanna to wannan shi ma iya mana nuni akan falalar zuwa binne mutumin da ya mutu malaka akhrajahu muslim fi sahihihi wal bukhari fil adab al mufrad malaka yake cewa bayan falalar abin da ya shayi binne mutumin da ya riga ya rasu malai ce wa hadhal fadlu fi tibail janaiz kaga wannan falala ta abin da ya shahi zuwa binne mutumin da ya rasu yace innama huwa lirrijali falala ce takaitacciya akan maza dunan nisa'i banda mata me yasa linahayin nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna an ittiba'iha saboda halin da manzon Allah yayi wa su mata akan bingawa mazalla ya hadisu malai ce wa huwa nahyu tanzihin hali ne na anisan anisan tasu da abun ai ibad imana an nisan tasu da abun saboda irin yanda zuciyarsu take da rauni da saurawa makamantan wannan idan aka ba su wannan daman za a yi jigulgulu da yawa sannan hatta da mazan mara suke zuwa kaga akwai abubuwan da suke faruwa da yawa wanda ma anzalallahu biha min sultan ba wani dalili wanda yake ya nuna akan an ce ai haka a addinance sai dai kaga kawai ra'ayi ne da mun gada da sauransu faqad qalat ummu atiya radiyallahu anha ummu atiya take cewa kunna nunha tace mun kasance ana hana mu kaga mace ce yake cewa wa fi riwayatin a wata riwaya kuma tace ma kai na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz manzalla ya hana mun bingawa tace amma walam ya'zim alaina ya hana mu bi haramta mana ba bi mana ba haramta musu ba qawlan wahidan amma dai an hane su kana su ya kudi su zauna a gida akhrajahu al-bukhari wa muslim والسياق له وابو داود وابن ماجه واحمد وكذا البيهقي والاسماعيلي والروايه الاخرى له وهي روايه للبخاري تعليقا مالك يتشوا باي هكذا ولا يجوز ان تتبع الجنائز باي حالتا ارق بيبيان غاوا a lokacin da aka dauko ta bima yukhalifu shari'a da duk abin da ya sa'a mashara'a menene abin da ya sa'a mashara'a wanda ake bin gawa da shi malace wa qad jaa an-nass fiha ala amrayn nassi yazo akan hana bin gawa da abin da ya saba ma shari'a akan abubuwa guda biyu abu na farko raf'u sauti bil buka za a raka gawa kuma ayita ihun ana ta bola irin na mutuwa na'am kwana kidi raf'u sauti ke daga sautin nan zai ya daukan a daga murya ana kuka ko hatta da abin da shi irin ganga ko wani zikiri ko da makamancin wannan ko misali a dauke ta a riga la ilaha illallah ana ta yi ana tahiya baya halatta raf'i sawt bil buka wattiba'uha bil bahur ko kuma abita da turare turaren wuta a sa turaren wuta an rako gawan wani ana ta yi turaren wutar yana a cikin kamshi da sauransu wannan bai halatta shi me yasa dalilin mala akan wannan maganar malaci wa zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam dalilin haramta waɗannan abubuwan kuma fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon allah ya ce la tuttaba'ul janazatu bi sautin wala nar baya halatta abi gawa da sauti ko na kuka ko na ganga ko na wane ne wala narin ko kuma da wuta wuta kuma an sani a wancan lokaci abu ne sananne irin turaren wuta da ake hada turaren wuta a yi ta bin wannan gawa da ta baya halatta wani hadisi ne wanda yake na akhrajahu abu dawud wa ahmad min hadisi abi huraira wa fi sanadihi man lam yusamma malati lakinnahu yataqawwa bi shawahidihi almarfu'a wa ba'd alathari almawqufa hanyar da hadisin ya zo malai ke cewa a cikin hadisi akwai sanadin da ba ambata ba ya ce amma wannan baya tunkuɗe ingancin hadisin me yasa saboda hadisi yana ƙarfafuwa da wasu hadisai da suka zo ta wata hanya daban-daban wanda suka ƙara mashi ƙarfin gwiwa wannan kuma abu ne sanne a wajen malaman hadisi sannan kuma bayan shi Allah an samu wasu athar an samu wasu dalilai na daga cikin sahabbai bi ma'ana akwai wanda sun yi waɗannan maganganun da sauransu to malam ba zai barka haka nan ba zai kawo maka irin wuraren da haka in yazo malai yace amma shawahidu amma kaga bangaren shawahid yace fa an jabirin anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yatba al mayyit mayyita sautun aw nar Jabir Allah ƙarin da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan araka gawa da sauti ko da wuta kenan sauti imana kuka imana kabbara imana wani zikiri ko da makamancin wannan au narun ko kuma araka ta da wuta mana da turare qala al-haythami rawa malika cewa rawahu abu ya'la wa fihi man la dhikra lahu qultu huwa fi sanad fi huwa fi musnad abi ya'la wa fihi abdullah ibn al-muharrari wa huwa munkaru al-hadith wa yazhar annahu taharrafa 'ala al-haythami falam ya'rifhu wa 'ali ibn umar qala kana wannan asar na harko kenan asar na biyu daga abdullah ibn umar yake cewa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuttaba janazatun ma'aha ranatun mazalla yayi hani an tuttaba janazatun akan kabigawan gawar da ma'aha tare da ita akwai ranatun qararawa qararo na kenan shine sautin kenan nan ba ma maganan ka abi ba gawan da wannan a kai ma bai kamata ka bi gawan da akwai irin wannan abin tare da ita ba ranatun naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuttaba janazatun ma'aha ranna wadalla yayi hani akan abi gawar da tare da ita akwai qararawa malaci wa an abi musa fi nahyi an ittiba'il mayyit bil mijmar sannan kuma hani akan bin gawa da kaskon turaren wuta shine mijmar an hana akan haka ya zo a cikin hadisi abu musa yake cewa malaci wa qad taqaddama lafzuhu fil mas'alati thaniya ashar mas'ala ta rige ta gabata tun a can mas'ala da suka wuce a baya mas'ala ta 12 a page na 8 yace wa ammal athar amma dalilai da suka zo daga sahabbai yace fa an abi fa an amr ibn al-as annahu qala fi wasiyatihi amr ibn al-as ya fada a cikin wasiyar shi dai kafin ka mutu ka rubuta abubuwan da in ka mutu ga yanda za a yi da kai wanda mun karanta babi na musamman akan shi ko wanda an yi umarni akan haka la sai makana cikin wasu mutanen da suke abinda suka ga dama in mutun ya mutu ka rubuta ka rawa famin ka wannan takardar da sauran uwa musulmi akan kai in ka mutu ga yanda za a ma to ya rubuta a cikin wasiyar shi cewa fa idza ana mittu yace inna mutu inji amr inji shi sumhullah amr ibn al-as yace inna mutu yake cewa fala tashabanni na'ihatun wala narun kar da araka gawata da wannan masu shelin ta kukan mutuwa na'iha wala narun ko kuma haka kuma ka araka gawata da wuta wutan nan kuma shine turaren wuta da ake sawa haka abu hurairah Allah qala da gare shi qala hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo mishi yake cewa la tadribu alayya fustatan yace kar ku buga a lokacin kar ku buga tanti ko kuma kace wani mazamni a lokacin da na mutu kenan zaman da za a zo a zaman makoki da ake ai kwanaki ana yi abinda addini ya sani shine ɗan uwanka wanda su ne suke jibintar lamarinka su ne aka ma mutuwa za su iya zama kwana guda uku a zo a riƙa musu ta'aziyya kuma ta'aziyyar nan ba wani wuri wanda za kowa zai zo ya miƙe ƙafan shi har a riƙa ɗora shayi ana dafa mutane abinci ana hudu musu don su zo ta'aziyya a'a kawai an ka zo ta'aziyya abu ya ga cewa ta'aziyya shi a karan kanshi shine bai jajantawa waɗanda suka rasa nasu me jajantawan kuma ba su haƙuri ku yi haƙuri wannan al'amari Allah ya kadarta shi kuma hanya ce wadda dukan muna samanta ubangiji subhanahu wataala ya yi rahama a gare shi shi wanda ya rasu ko kuma Allah ba ku ikon jurewa da haƙuri da cin wannan jarraba da Allah jarraba ku da ita mun tilo ake bukata wajen wannan ba to kaga kana gama wannan kuma an kare sai kai gaba halla wani ajin shi ba samu inda zai zauna a ba zo to kai kana nan tun da sai kun zo kun tulu wanda zai zo ta'aziyya ma ya je ya samu mutumin da ya kamata a ba hakurin wani aiki ne mai zaman kanshi to Allah kyauta sai da mai da shi majalisi na hirarrakin duniya yace la tadribu alayya fustatan ai shi ne haima da ake mana wata runhuwa da za a yi sannan ke cewa wala tattabi'uni bi mijmarin kar ku bi gawata da kaskon turaren wuta wa fi riwayatin a wata riwaya kuma binarin da wuta bi mana kenan asa wuta asa turaren wuta ana bin gawan kar ku haka kenan wannan yana maka nuni akan baya halatta a bi gawa da imma abin da ya shahi sauti ne koke koke ne a wanda ya shahi hawaye kuma wannan babu lahi saboda ba a dora mara abin da ba ta iya ba naka ya mutu zaka yi ta hawaye wannan babu lahi amma ihu kaga wannan da irada kace da garin damanka ne zaka yi shi mal yace wa yalhaqu aw yulhaqu bidhalika za a hada da wannan mas'ala ta 47 da ta gabata a hada ta da mas'ala ta 48 za a hada da wannan yake cewa raf'us sauti bidhikri amama aljanaza a zo ajje gawan ai ta zikiri ya halatta ko bai halatta mal yace shi ya daga cikin abin da bai halatta yace li annahu bid'atun saboda bid'ati ba a samu a cikin ayyukan magabata ba lokacin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu ba ajje gawan shi akai ta zikiri ba bai halatta to sai da shi yanzu mutumin da zai ce maka ya halatta ai sai dai maka kwatamce ya ce to zikirin ne bai kamata ba ko kuma me bai kamata ba ambaton Allah ne ba kyau ambaton Allah yana da kyau kun aka yi shi a yanayin da Allah ya ce a yi shi yanayin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a sannan kuma kai wannan abin da kake yi waye magabacinka akan shi tunda addinin nan ka san dai ka ga na farko ba a cikin yankin ka ba gaba daya ka aika manzo wani abu ne wanda kai ma zo maka yi daga baya to ta hanyar da ya zo maka ta hanyar adalan mutane miye dalilin ka miye hujjar ka akan abin da kake yi ko na kada ganguna ko na asa gawan gaba ai ta zikiri to wannan malai ce baya halatta saboda annahu bid'a saboda bid'a ce yace wali qawli qais ibn ubada saboda kuma magana ta qais ibn ubada Allah kala za gare shi yake cewa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya zama to sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yakrahuna raf'a sauti inda janaza suna kyamatan daga sauti a lokacin da aka huddo gawa ko wajen rakata ko wajen yi mata sallah ayi ta boda irin ihun nan da ake yi ko kuma a sa ta gaba ayi ta la ilaha illallah da sauransu wannan sahabban manzo Allah suna kyamata haka ka ga huddo da shuru ake yi ko kuma za a rakata ana ta zikiri shi ma duka wannan babu wani dalili da yake nuna haka to kiyasin addini ne da abinda kawai kwakwalwar Adam ya dan abinda kwakwalwar Adam ta raya mishi ko kuma ya tashi yaga ana to ayya za a ce abu kaza bai kyau ba kyau shi duk abinda zaka aikata da sunan addini to ana bukatan wajibi ne zama to ka da dalili sannan kuma wannan addinin ba aka fara shi ba ko kuma ba a ganin ku aka fara shi ba wani abu ne wanda an jima ana yi hijiran manzo Allah kadai yau shekara 1400 da wasu abubuwa sannan kuma addinin nan wani abu ne wanda yake anta mutalabun bil dalil dole ka zo da dalili ba inda kai kake so ba ko inda ni nake so ko inda ita take so ko na makamancin wannan lokaci ya riga ya tafi insha Allah ta'ala anan ya kamata in dakata kenan sai mu tashi gaba ta 48 din nan sai mu sake maimaita ta daga nan kuma sai mu da sami gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.